إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yammacin asabar 12 ga watan sha'aban hijira annabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama shekara 1439 daidai da 28 ga watan afrilu shekara miladiya ta 2018 wannan shine kasad na 173 cikin jeren giyar kasusuwan karatun littafin zadul ma'adi fi hadi khairil ibad wallafar al imam al muhaddith al mufassir al faqih أبو عبد الله محمد بن أبي بكر الزرعي الدمشقي واندا أكثسني دسونا ابن قيم الجوزية الشيخ الإسلامي رحمة الله عليه واندا لتافي موسوعة نتاريه من زن الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لتافي نكومي دا روانكا دنغني دا تفركي دا زارن رايوا دا الدين دا من زن الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يكرنتر ما لم يسنا جنجنا غا ابن القيم saboda nagarta wannan aiki da kuma nuni zuwa ga cewa ya rubuta asalin tafin ne yana halin tafiya a kasar Makka inda yaje aikin haji Allah ya saka mashi alkhairi a darasa biyu zuwa uku da muka yi a baya muna tattaunawa akan mas'ala ta mafarki da yadda ake fahimtar sa da irin ka'idojin da malaman musulunci suke bi wajen fassara mafarki mun ji maganganu daga littattafai irin musannaf na Ibn Abi Shayba da littafin Sahihul Bukhari tare da sharhin sa na al-Imam al-Hafiz Ibn Hajar rahmatullahi ala al-jami' yanzu kuma za mu danyi wani tsokaci kankani daga littafin I'lamul Muwaqqi'ina 'an Rabbil Alamin na dai shi wannan malami Abu Abdullah Muhammad bin Abi Bakr al-Zura'i al-Dimashqi Ibn Qayyim al-Jawziyya Allah ubangiji ya gafarta mishi wannan dake hannuna bugun darubun aljawzi ne a cikin mujalladi na biyu wannan bugu sun buga shi a shekarar hijira ta 1423 gashi a cikin shafi na 323 ibnul qayyim yake cewa bal hadha aslu ibaratir ru'ya allati hiya juz'un min ajza'in nubuwa yace wannan tattaunawa da ake akan amsal dake cikin alqur'ani dai da ake amfani da su wajen fahimtar nasoshi yace ita mas'ala ta kwatanci ita ce ka'idar da ake gina fassarar mafarki a karkashin ta wanda kuma shi mafarki din yanki ne daga cikin yankuna sashi ne daga cikin sassan annabta wa naw'un min anwa'il wahyi kuma nau'i ne daga cikin nau'o'in wahyi فإنها مبنية على القياس والتمثيل ita fassara mafarki ana gina ta ne akan kwatanci da misali wa atibaril ma'qul bil mahsus da kuma daukan izina daga abin da ake tunanin sa a fassara shi da wanda ake gani al ma'qul shine abin da yake abstract ba a ganin shi bil mahsus da wanda yake ana ganin shi ga yanan concrete ala tara anna siyaba fi ta'wil kal qumusi tadullu ala din yace baka ganin cewa asiyab anna tula anna siyab tifa fi ta'wil wajen fassara shi kal qumusi kaman ainihin riguna ne tadullu ala din suna nuni zuwa ga addini fama kana fiha min tulin aw qasarin aw qisrin aw nadhafatin aw danasin fa huwa fi ddini mun ji cewa idan mutum mafarki ya ga sutura wannan alama ce zuwa ga addini to fassara ita ce idan riga tana da tsawo ko tana da gajarta gurgudan tsawanta da lallaba jiki gurgudan tsawon addinin sa da lallabe shi da addinin sai haka gurgudan gajartar rigan gurgudan gazawa addinin sa aw nadhafatin gurgudan tsaftar dake jikin rigar sa rigar gurgudan tsafta addinin sa aw nadawdanasin haka nan kuma dattin dake jikinta fa huwa fi ddini haka zai zama a cikin addinin sa kama awwalan nabiyyu sallallahu alaihi wasallama alqumsa biddini kamar yadda manzon Allah ya fassara riga din da addini wal ilm da kuma ilimi والقدر المشترك بينهما أن كل منهما يستر صاحبه إن سكي تاريا تكان ريجاد دا الديني شيني تشوى كوان ني أتكين سينا للي ميشي الديني ينا رفا متنشي ميشي هكا ريجاتنا رفا الأورا ميئتا ويجمله بين الناس ريجا دا متنشي سنا كواتا متن أقبا متن فالقميس يستر بدنه kaga dai riga tana sitar ta jiki ne wal ilmu wad dinu su kuma ilimi da addini yasturu ruhuhu wa qalbuhu su suke rufa asirin ruhi da zuciya wai jammiluhu bainan nas sanya mutun ya zama mai kyau a cikin mutane wa min hadha malin yace daga cikin wannan ne ma ta'wilul labani bil fitra ake fassara nono in an shashi a cikin mafarki ya nuni zuwa ga tabbata akan lafiyayyar hanya ta addini لما في كل منهما من التغذية الموجبة للحياة saboda abin da ke cikin su biyu da nono din da fitra abin da ke cikin su na abinci wanda sai an ci shi ake samun rayuwa wa kamalin nasha'a da kuma tabbatar wato girma wa anna tifla cewa yaro kankani idza khulliya da za a kyale shi wa fitratahu abashi ba anuna mai komai ba lam ya'dil anil labani ba zai karkace daga barin nono ba fa huwa mafturun ala isari hi ala ma siwa Allah ya halicci jinjiri akan zaban nono akan wani abu wa kadhalika fitratul islam allati fatara Allahu an-nasa alaiha haka halittar musulunci wacce Allah ya halicci mutane akan ta ita ce asalin hanyar su kamar inda nono shine asalin abincin dan adam da yake fara ci wa min hadha ta'wilul baqar bi ahli ad-din wal khair daga cikin wannan kuma akwai fassara cewa shanu suna nuni zuwa ga mazowa addini da alheri alladhina bihim umaratu ard wanda masu addini da alkhairi su suke gina duniya su suke habbaka duniya kama annal baqara kadhalika kama yadda saniya take habbaka arzikin duniya ma adami sharriha da kasancewa saniya ba ta da sharri wa kasarati khairiha da kuma yawan alkhairin ta kama yadda bawashi ke cewa nage dadi goma wa hajati al-ardi wa ahliha ilaiha da kuma yadda mutanen duniya da su ita kanta duniya suke bukatuwa zuwa ga saniya wali hadha dan haka ne lamara annabiyyu sallallahu alaihi wasallam baqaran tunharu yayin da manzon Allah ya mafarkin ya ga ana yanka shanu kana zalika naharan fi ashabi sai da mafassaran wannan shine sabban shi wadanda za a kakkashe su dinnan a yakin Uhud mun ji wannan hadisi a baya wanda Bukhari da Muslim sun fitar da shi daga sahabi Abu Musa al-Ash'ari mallan ya ci gaba da cewa wa min zalika ta'wilu az-zar'i wal harsi bil amal haka kuma fassara noma da aiki li anna al-amila zari'un dan wanda yake yin aiki kaman manomi ne lil khairi wa sharri shi ma'aikaci yana shuka alheri yana kuma shuka sharri wala budda an yakhruja lahu ma badarahu kuma wajibi ne abin nan da ya shuka sai ya fito kama yakhruju lil baziri zar'u ma badarahu kama yadda mai shuka yake ganin abin da ya shuka ya fito fa dunya mazra'atu ita duniya kamar gona ce wal a'malu ayyukan mutane albizaru sune shukar da ake yi wa yawmul qiyamati ranar alqiyama yawmu tulu'iz zarra shine ranan da wannan noman zai fito lizari'i wa hasadi ga wanda ya noma kuma ranan zai girbe shi Allah ka tsare mu wa min zalika ta'wilul khashabil maqtu' al mutasalid bil munafiqina hakanan kuma aka fassara al khashab abin nan katako ko itace almaqatu wanda yake kututtire almutasanidu wanda aka jinjina su da junan su bil munafiqina aka ce kaman munafikai ne da Allah ya ce ka annahum khushubun musannada wal jami'u bainahuma annal munafiqa la ruha fihi wala dhilla wala samar abin da ya hada su shine munafiki ba shi da ruhi ba shi da inuwa ba shi da dan itace fa huwa bi manzilatil khashab alladhi huwa kadhalika ya zama kaman kututturen bishiya wanda ya riga ya karye ya fadi kaga dai babu rayuwa a jikin shi ba zai ganye a samu inuwa ba ba zai haihu a samu dan itace ba wa kadhalika shabbaha Allahu ta'ala al-munafiqina bil khushbil musannada, shine Allah ya kwatanta munafikai da itatuwa kirare waɗanda aka jijjingina, li'annahum ajsamun khaliyatun anil imani wal khair, saboda jukkunan munafikai jukkuna ne waɗanda suka wofanta daga al-imani da al-khair. Wa fi kauniha musannada naktatun ukhra, malam yace kiran su da akai da cewa khushubun itatuwa kirare jinginannu, yace akwai wata fa'ida daban wahiya ita ce annal khashaba idan tufi'a bihi, shi katako ko itace indai za a ci moriyarsa ju'ila fi saqafin, to sanya shi ake ayi rafta da shi au jidarin, ko a sanya shi ayi tokare da shi ayi abin nan fila au ghairihima ko wani abu makamancin haka, min madhanil lintifa, hanyoyin amfanin shi ayi kujera ayi loka ayi kaza da sauransu, amma idan mara amfani ne fa to shine za a je kawai a wurgar da shi. Kisa sai Allah ya ce khushubun musannada, dan a cikin khashab din ma akwai wanda yake da amfani amma musannada bai da amfani, sai dai konawa kawai kamar da za a kona munafikai fi darkil asfali minan nari, Allah ka tsare. Yace a wa ma dama matrukan farigan ghayra muntafa'in bihi ju'ila musnadan ba'dahu ila ba'dih, matakar kuwa kaga bai da amfani an yi watsi da shi to sai a sa su jingina da junan su. Fa shabbaha almunafiqina bil khashabi fil halati allati la yantafi'u fiha biha, sai aka sanya munafiki yayi kama da katako fil halati allati la yantafi'u fiha biha, a yanayin da ba a cin moriyarsa. Wa min dhalika ta'wilun nari bil fitna, haka nan kuma aka fassara huta da fitina li ifsadi kullin minhuma ma yamurru alayhi, saboda kowanne daga cikin su da wuta da fitina duk abin da suka bi ta kanshi sai sun bata shi sai sun lalata shi. Wa yattasilu bihi, duk abin da fitina ta gama da shi sai ta bata shi, haka duk abin da wuta ta gama da shi sai ta bata shi. Fa hadhihi tuharriqul asasa, ita wuta tana kona al-asas, su ne furniture, kayan daki, su kujeru da gadaje da katifu da abin da ake sakawa cikin gidaje da ofisoshi da wuraren zama. Wal mata'a, da kayan amfani irin kayan girki, kayan abinci, kayan sawa, haka kuma wal abdana, kuma tana kona jukkuna ita wuta. Wa hadhihi, ita kuma fitina tahriqul quluba, tana kona zakata. Wal abdana, ta kona jukkuna. Wal imana, ta kona imanin mutane, haka fitina take, Allah ka tsare mu. Wa min dhalika ta'wilun nujumi bil ulama wal ashraf, haka nan kuma aka fassara taurari, idan ka gansu cikin mafarki to malamai ne ko masu daraja, li husuli hidayati ahli al-ard bi kulli minhuma, saboda mutanen duniya suna samun shiryatuwa da taurari kamar yadda suke samun shiryatuwa da malamai. Taurari ababan shiryawa ne da Allah ya ce wa alamat wa bin najmi hum yahtadu, to haka kuma malamai ma masu shiryawa ne. Sai aka fassara ganin taurari a mafarki to ishara izuwa ga malamai, yace wal irtifa'il ashrafi bainan nasi, da kuma yadda su manyan mutane malamai da shugabanni suke da daukaka a cikin mutane, kartifa'in nujumi, kamar yadda taurari suke daukaka a cikin duniya. Wa min dhalika ta'wilul ghayf birrahma, daga cikin kwatancin kuma har ila yau akwai fassara ruwan sama in ka ganshi cikin mafarki to zaka samu wata rahama ne. Wal ilm, da samun ilimi. Wal qur'an, da kuma samun qur'ani. Wal hikma, da hikima. Wa salahi halin nas, da gyaruwan halin mutane, saboda ruwan sama arziki ne da Allah yake cewa wa fi sama'i rizqukum wa ma tu'adu. Wa min dhalika khurujud dami fi at-ta'wili yadullu ala khurujil mali, haka mafarkin zubar jini na nuni zuwa ga wasu kuɗi da zaka rabu da su, zaka yi asarar wasu kuɗi. Wal qadarul mushtaraku anna qiwamal badni bi kulli wahidin minhu, inda suka yi tarayya shine karfin jiki na samuwa ne da duka guda biyu, kana da jini a jika kuma kana da kuɗi a jiwonka, ko kana da hanyar samun su, ko mun lafiyar kan baka da kuɗi zaka ji baka da ƙarfi, mun gane. Sai ce wa min dhalika alhadathu fi ta'wil yadullu ala alhadathu fi din. Haka idan mutun yaga yayi wani hadasi fitsari ko kashi ko tusa a cikin mafarki, to alama akan zai samu wani kari a cikin addinin, zai samu wani tasgaro a cikin addinin sa. Fal hadathul asghar dhanbun saghirun, in yaga yayi tusa misali to zai wani karamin zunubi. Wal akbaru dhanbun kabirun, mafarkin mutun yana tutu kuwa ko yana fitsari, to alama zai wani tabargaza babba a cikin rayuwar shi. Wa min dhalika anna al-yahudiyyata wan nasraniyyata fi at-ta'wil bid'atun fi ad-din, da mutun zai mafarki ya gashi cikin kristoci ko ya sa irin su tarasu ko yayi shiga irin ta yahudawa, to alama zai kawo bid'a cikin addini, zai zama jagoran wata bid'a ne. In kai mafarki kaga wani mutum da ka san shi da irin wannan kala, alama kan yana champion din wata bid'a ne. Fal yahudiyya tadullu ala fasadil qasdi wattiba'i ghayril haqq, ganin mutum da shiga irin ta yahudawa a cikin mafarki alama akan yana da mummunar manufa da kuma baya bin gaskiya. Wan nasraniyya tadullu ala fasadil ilmi wal jahli wad dalal, ganin shi kuma da cross misali ko a ganshi ana ta waka irin ta cucuko, to alama ne akan yana cikin wata barna da jahilci, saboda su biyun nan Allah ya musu wannan tambarin ghayrul maghdubi alaihim walad dalil. Al maghdubi yahudawa wadanda ba sa aiki da ilimi karkata, abdalli na kristoci masu aiki amma akan jahilci. Wa min dhalika alhadidu fi at-ta'wil wa anwa'is salahi yadullu ala alquwwa wan nusra bihasbi jawhari dhalika as-salah wa martabati, haka karfe a cikin mafarki yana nuni zuwa ga nau'o'in makamai da cin nasara, saboda wa anzalna alhadisa fi adida fihi ba'sun shadidun wa manafi'u lin-nas. Ina fata mun gane wannan karfin irin makamin da ka gani gurgurdan irin karfin nasarar da za a ci. Wa min dhalika ra'ihatu tayyiba, kanshi ka ji kanshi a mafarki tadullu ala sana'i, yana nuni zuwa ga yabo alhasan kyakkyawan yabo wa tayyibil qawli wal amal, da kyakkyawan aiki ko magana. War ra'ihatul khabisa bil aks, mafarki ka ji wari kuma to yana nuni zuwa ga akasin yabo wato zargi kenan, da akasin magana mai dadi da akasin aiki mai dadi, wato magana mai muni da aiki mai muni. Allah ka tsare mu. Wal mizanu yadullu ala al-adl, ma'auni shi kuma na nuni zuwa ga adalci. Wal jaradu yadullu ala al-junudi wal asakir, fari suna nuni zuwa ga sojoji ne. Wal ghawga'u alladhi yamuju ba'dhum fi ba'd, in ko kaga taron wato abin nan fari suna ta bugun junansu, suna ta faduwa da junansu, wannan yana nuni zuwa ga hayaniya da wani fadi tashi da zai faru. Wan nahlu yadullu ala man ya'kulu tayyiban wa ya'malu salihan, in kuma kaga zuma to alama zuwa ga cin abinci mai albarka mai nagarta, saboda kwatanci da Qur'ani da zuma akan cewa wa auhayna ila an-nahi an takhri min al-jibali buyutan wa min ash-shajari thumma mimma ya'rishunaku thumma sudiki subula rabbiki dhulala, kaga sai Allah ya ce yakhruj minha, menene ayan ha yakhruj minha sharabun yawwa fihi shifa'un linnas, saboda wannan batu da Allah ya akan cewa akwai waraka a cikin shi ga mutane. Waddiku ganin zakara a mafarki rajulun alil himma, na nuni zuwa ga mutum mai karfin himma mai kwazo. Ba'idu sid, wanda za a ji labarin shi ko ina, idan zakara ya tara ake jin shi ko ina dinnan. Wal hayyatu aduwan, maciji kuma na nuni zuwa ga abokin gaba. Aw sahibu bid'atin, ko kuma na nuni zuwa ga wani dan bid'a. Yahliku bisummihi, wanda zai halaka da wato gubar bid'arsa. Wal hasharatu aw ghadun nas, kwari kuma da zaka gani kiyashi ko kwarkwasa, yana nuni zuwa ga mutane wawaye. Al awghad sune wato abin nan alhamqa wawai wal khuld rajulun a'ma. Idan kuma kaga bera shine al khuld, shi kuma na nuni zuwa ga makanta ne. Yatakaffafun nasa bisu'al, wanda yake mai roko mai neman bara. Wadhibu rajulun ghashumun, shi kuma dila mutum ne mai wayau, nuni zuwa ga mutum mai yaudari. Zalumun macuci, ghadirun wanda yake mai yaudara, fajirun mara kirki. Wasa'alabu rajulun ghadirun, haka nan shi ma sa'alab mutum ne mai dabara. Muhtalun wanda yake dan fowan nai, makkaru wanda yake makiri. Murawibun wanda ya iya shan fanya, anil haki ya ki gaskiya. Wal kalbu abuwan da'ifun, kare a mafarki na nuni zuwa ga abokin gaba amma mai rauni. Saboda in tahmil alaihi yalhas aw tatruku yalhas, haushin banza zai maka kawai. Kasiras sakhabi, mai yawan surutu da ihu. Washarri, da yawan sharri. Fi kalamihi wa sababihi, a wajen zance da zagi. Aw rajulun mubtadi'un yattabi'u hawahu, ko kuma mai son zuciya mai bin mai bid'a. Mu'assirun lahu fi dini, wanda zai ta'asiri ga addininka. Wassinnuri al'abdu wal khadim, shi kuma kyanwa mage na nuni zuwa ga bawa wanda zai maka hidima. Alladhi yatufu ala ahli ad-dari, wanda zai dinga yawo cikin gidanka. Wal fa'aratu mar'atu su'in fasiqatun fajira, bera ko jaba kuma shedaniyan mata wacce take fasika fajira. In kaga an kawo maka amarya bera, to zaka aure wata mata muguwa kenan. Wal asadu, zaki ko rajulun qahirun musallit, wani mutum ne wanda yake mai danna mutane, mugu macuci wanda yafi karfin kowa. Wal kabshu ar-rajulul mani'u al-matbu'u, rago kuwa to mutum ne wanda yake mai daukaka, wanda sai dai abu bayan shi shine kan gaba. Wa min kulliyati at-ta'bir anna kullama kana wi'a'an lilma'i fa huwa dalun 'ala al-asas, na daga cikin ka'idojin fassara mafarki ha ilawa yake cewa duk abinda aka ganshi mazubin ruwa, ma'ana kwano ko roba ko kofi ko makamancin haka, na nuni zuwa ga samuwar kayan aikin gida. Al-asas furniture. Wa kullu ma kana wi'a'an lilmali kas-sunduqi wal kayf wal jiraf fa huwa dalun 'ala al-qalb, abinda kuma ke nuni zuwa ga abin saka kuɗi kamar asusu ko buhu. Wal jarab, ko kuma jarab shine kamar buhu irin wannan da ake ce ma abin nan Ghana musgo, buhu na irin kamar da ake saka kaya a ciki ko bako, shine al jarab. Fa huwa dalun 'ala al qalbi, wannan na nuni zuwa ga zuciya. Wa kullun madkhulun ba'dahu fi ba'd, wa kullu madkhulin ba'dahu fi ba'd wa mumtazijun wa mukhtalitun fadalun ala al-ishtiraki, da abin da zaka ga wani ya shiga cikin wani a mafarki ko sun cakuɗe da juna, kaman cakuɗewar ruwa da gari ko ƙasa da ruwa ko hura da miya, kaga an cakuɗe su abubuwa wanda asalin su ba tare suke ba, to yana nuni akan tarayya akan wani abu da aka bambanta akan shi, yana nuni akan taimakekeniya, yana iya nuni kuma zuwa ga aure. Gashi yace fadallun ala al-ishtiraki wa ta'awuni aw an-nikah wa kullu saqutin wa khururin, duk sanda kaga kai mafarki kai tintibe haka fadi. Wa khururin, ko kuma har kai rarrafe ko ka tafi da jan ciki. Min uluwin, ka fado daga sama. Ila safalin, zuwa ƙasa. Fa mazmumin, to abin zargi ne, fa mazmumun. Wa kullu sa'udin su'udin wartifa'un, inda kuma duk kai mafarkin kana hawa sama ko kana daukaka. Fa mahmudun, abun yabo ne. Idza lam yujawizil 'adata, idan hawa saman bai wuce abinda aka saba gani a al'ada ba, idan kololuwa bata yawa ba. Wa kana mimman yaliqu bihi, kuma ya zama wanda ya hau saman, wanda ya cancanta ya hau saman. Wa kullu ma ahraqathu an-naru, duk abinda aka ga wuta ta kona a cikin mafarki. Fajaihatu, alama akan wata fitina ko wani bala'i da shafi wannan abu. Wa laysa yurja salahuhu wala hayatu, ba kuma a fatan zai warke ko ya dawo lafiya lau, kamar da ka san wuta ta kona abu ba ya dawo lafiya lau.
wa kadhalika man kasara min al-awiya, idan kuma aka ga wani abu na kwano ya karye ko tangaren ya fashe, allati la yansha'ibu mithluha, wanda al'ada irin shi ba a so a ga ya karye, kaman kwano na gilashi ko tangaren ko kofi, wa kullu ma khutifa wa surika, duk abinda kaga an fusge ko an sace shi, min haisu la yura khatifu, amma baka ga waye ya kwace maka ba, wala sariquhu, ba ga barawan ba, fa innahu da'i'un wala yurja, to abin zai bata ne, zai bace, ba za a same shi ba, wama urifa khatifu, idan ko an ga wanda ya kwace, aw sariquhu, ko an ga wanda ya sace, aw makanuhu, ko an ganshi a wani waje cikin mafarkin, aw lam yaghib an aini sahibi, ko kuma ko da aka kwace shi kana kallon shi a cikin mafarkin baka rena ganin shi ba, fa innahu yurja audu, to ana fatan zai dawo, kaga farki kaga danka wani ya fuske shi ya gudu da shi, sai kaga baka gane ko waye ba, to za a sace shi ne kuma ba zai dawo ba, amma an ka gane mutumin ko kuma ko da aka fuske shi baka daina ganin shi ba har ka farka, to in Allah ya so zai dawo. Wa kullu ziyadatin mahmuda fil jismi wal qamati wal lisani wal dhakari wal lihya wal yadi wal rijli fa ziyadatu khair, idan mutum ya farkin yaga jikin shi na ƙara girma kamar kafadu ko halshe ko al'aurarsa ko gemunsa ko hannunsa ko kafarsa, to alama izuwa ga ƙarin alheri. Wa kullu ziyadatin mutajawizatun lil haddi fi zalika fa mazmuma, amma idan kaga tsawon ya wuce abinda yake tsammani ga mutum, a ce mutum yaga harshen shi yayi tsawo har yana taba bango misali, to wannan abin zargi ne, wa sharru kuma sharri ne, wa fadiha ko kuma tonan sirili ne, ya danganta ga irin gabar, idan hannu ne tana iya yuwa to zai je ya taba kayan wani kuma za a kama shi in barawo ne, idan azzakari ne ta yu zai je ya zina ne, idan kafa ce akwai yiwuwa zai je kai kan shono zai shiga cikin wani hadari, zai je zai taka wani wuri wanda zai shiga cikin wani hadari, da haka sai an lura da wace gaba ce. Wa kullu ma ru'iya min al-libasi fi ghairi mawdi'i, idan mutum ya mafarkin wata sutura ba a wurin da ake saka ta ba, kamar mene yace ghairi mawdi'i al-muktasibi fa makruhun, abin kyama ne, kal imama tirrijili, kamar mutum ya ga ya daura rawani a kafa, wal khaffi fi ra'si, ko ya saka takalmi a ka misali, wal iqdi fi saq, ko abun wuya an saka a kafa, wa kullu man istaqda aw istakhlafa aw amara aw istawzara aw khataba mimman la yaliqu bihi zalika nalahu bala'un min ad-dunya, wanda ya mafarkin ya ga an bashi alƙalanci ko shugabanci ko an bashi wani mulki ko mukami ko wazirci ko limanci, ya zama kuma a rayuwar shi bai cancanci wannan abun ba, ko to wani bala'i ne zai game da shi, kai ya fara tunanin ya more ne, bala'i ne. Wa sharrun wa fadihatun, sharri ne da tonan sirili, wa shahwatun da kuma wata sha'awa qabiha mummuna, wa kullu ma kana makruhan min almalabis, idan mutum ya farkin yana sanye da sutura irin wadda ba a so a ga mutum da ita, fa khaliquhu ahwanu ala labisi, idan ka ganka da yagaggiyar sutura mara kyau to yafi sauki a ganka ganka da sutura mara mutunci amma kuma sabuwa, ma'ana da zaka ganka da kayan mata amma sai ka gansu lalatattu, to da sauki a gan akan ka ganka da kayan mata sababbi, kaga misali ka saka rigar mama da hijabi da niqab to gara ka ganka da kayan kamar na mawakatiya yafi sauki, ko mun gane min jadidihi wal jawzu malun maknuzun, in kai mafarkin kana cin kwakwa ko ka siyo kwakwa to dukiya ce mai daraja zaka samu, ba irin na Hausawa ba, cin kwakwa Hausawa kaga wani abu ne daban kuma, ko fa in tafaqqa'a, da zaka ga kwakwa ta ribe kana qabihan, to bala'i ne, ba mai kyau bace kenan, zaka iya samun dukiyar amma kuma zaka samu wani abin nan fitina karkashin ta, ko kuma kana rike da ita sai ta fadi ta fashi, ومن صار له ريش او جناح da zaka ganka da fukafukai ko abin nan manya ko kanana sara lahu malu to zaka yi dukiya ne fa in tsara inda mutun zai ga yana tashi safara alama kan zai tafiya wa khurujul maridi min dari mar lafiya idan yayi mafarki ko aka mishi mafarkin ya fito daga gidansa sakitan cikin shuru ya dullu ala mauti to yana nuni zuwa ga zai mutu ne wa mutakalliman in aka ga ya fito daga gida yana magana ya dullu ala hayati zai warke ne wal khuruj min al abwab al dayyika yadullu ala najati mafarkin kana fita daga wata kofa mai kunci da kyar alama akan zaka tsira a cikin wani barna ko wata fitina ko wata shari'a da kake ciki wassalamati min ash-sharri zaka tsira daga wani sharri wa dayqin da wani kunci huwa fihi wa ala taubati wanda kake ciki ko kuma alama akan Allah zai yafi maka wani zunubi da kai wala siyama in kana al-khuruj ila faba musamman ya zama ka fito daga cikin kunci sai ka ganka a filin Allah wasa'a ko wani wuri mai fadi fa huwa khairun mahdhu wannan tsatsa alheri ne wasafaru wan naqala min makanin ila makanin intiqalun min halin ila halin ka ganka kana tafiya daga wani gari zuwa wani gari ko daga wani waje zuwa wani waje alama zaka canza daga yanayin da kake ciki na talauci zuwa wadata ko na shirme zuwa abin da yake mai kyau ko na kunci zuwa abin nan wadata da makamantansu yace bi hasabi hali almakanaini da gurgurdan wurin da kabari da inda zaka je in ka ga misali daga wani wuri wanda yake busasshe zuwa mai ni'ima ko daga wani waje mai duhu zuwa mai haske ko daga wani wajen da ake fitina zuwa inda ake zaman lafiya ko daga wani waje inda akwai akwai tsoro zuwa inda yake da aminci ko daga inda baka sani ba zuwa inda ka gane to duk haka yanayin wuraren wamin wa man ada fil manami ila halin kana fiha fil yaqza ada ilayhi ma farakahu min khairin aw sharrin wanda ya mafarkin ya koma kan wani abu da ya san shi da akai to wannan abin zai dawo gare shi ko alheri ne ko sharri ma'ana da kana yin wata harka ka daina ta sai kai mafarkin ka koma kana yin wannan abu to zai dawo ne da gurgurdan abin da kake akai wa mautur rajuli mafarkin mutun ya ga ya mutu ko ya ga wani ya mutu rubama dalla ala taubati zai iya nuni zuwa ga tuba ne wa ruju'ihi ila Allah zai koma zuwa ga Allah ya bayyin zunubi li'anna al-maut ruju'un ila Allah dan mutuwa komawa ce zuwa ga Allah qala ta'ala Allah yace thumma ruddu ila Allahi maulahumul haqq kaji asalin fasara sannan sai a maishe su zuwa ga Allah majibincin su na gaskiya wal marhunu ma'surun bidayn wanda aka yi mafarkin ana ba da shi jingina to zai ci bashi ne habashi ya mushi katutu aw bi haqqin alayhi lillahi aw li abidi ko kuma zai ja wani abu da zai ja mushi wani haƙi na Allah ko na bayin Allah wa wada'ul maridi ahlahu idan mara lafiya ya mafarkin yana bankwana da iyalansa aw tawdi'uhum lahu ko kuma suna mushi bankwana dalil ala mauti wannan yana nuni zuwa ga rasuwarsa wa bil jumlati mallan yace a takeice fama taqaddama min amsalil qur'ani kulliha usulun wa qawaidun li ilmi at-ta'bir liman ahsana lisdilal biha wadana wanda kaje an ambata wanda suke da alaka da wato misalai da kwatancin da alqur'ani yayi ka'idoji ne da usulu na fassara mafarki ga wanda ya tsaya ya kyautata fahimtar su wa kadhalika man fahima alqur'ana fa innahu tu'abbaru bihi ar-ru'ya ahsana ta'birin yace to haka kuma duk wanda ya fahimci alqur'ani zai gane cewa ana fassara mafarki da alqur'ani fassara mafi kyau wa usulu at-ta'bir as-sahihati inma ukhidhat min mishkat alqur'an ka'idojin fassara alqur'ani fassara mafarki waɗanda suke masu inganci to waɗannan gaba ɗayan su an ciro su ne daga littafin Allah alqur'ani fassafinatu tu'abbaru binnajah, ana fassara jirgin ruwa da tsira saboda jirgin ruwa annabi Nuhu da ta tsiratar da mutane kamar yadda kowa ya sani ko to in ka ganka a cikin jirgin ruwa alama akan tsira ne li kauli ta'ala saboda Allah yace fa anjaynahu wa ashabas safina sai muka tsiratar da annabi Nuhu da shi da mazuwa wannan jirgin ruwa wato abbaru bitijara haka nan kuma ana fassara har ila yau jirgin ruwa da kasuwanci saboda abin da ke tare da jirgin ruwa na daukan kayan kasuwanci daga gari zuwa gari wal khashabu bil munafiqina haka nan mun ji a baya kututturin itace ana fassara shi da munafikai khushubun musannada idan ka ga misali ka je ka debo itace kututture ka kawo gidanka to alamar zaka gaito wasu munafikai zuwa cikin gidan kenan za su zo su bata ma gida ko wata harka wal hijaratu bi kasawatil qalb duwatsu na nuni zuwa ga bushewar zuciya kamar da Allah yake cewa fa hiya kal hijara aw ashaddu qaswa zukatan su kamar duwatsu suke ko kuma ma fiye da duwatsu a wajen bushewa wal baydu bin nisa koyi kwai ana fassara shi da mata ka annahun nabidun maknun da zaka yi mafarkin wanda cije na baka kyautar kwai to zai baka yashi ne ka aura hala ko wata jikan yashi ko mun gane bidun maknun ka annahunna bidun maknun wal libas aidan bihinna haka nan sutura kayan farki ana baka kyautar riga aure ne shi ma saboda fadin Allah hunna libasun lakum wa antum libasun lahunna ina fata muna ganewa wa shurbil ma'i bil fitna sharruwa ana fassara shi da fitna saboda waccan kisa ta inna Allah qad ba'atha lakum taluta malika da aka je wajen ruwan nan me aka ce kasu sha ko fasharibu minhu illa qalilan minhu me yace a farko inna Allah mubtalikum bi nahar to kai mafarkin kana shan wani ruwa nuni ne zuwa ga wata fitina gurgurdan shan da kai gurgurdan fitina da zaka shiga ciki ko gurgurdan irin mutanen da suka sha ruwan a cikin ku gurgurdan da su shiga fitina kamar da Qur'ani ya ambata fasharibu minhu illa qalilun minhu haka yace wa akalu lahamir rajuli bi ghaibati kai mafarkin kana cin wani nama na jikin wani dan adam alama izuwa ga kana yin gulmarsa kowa ne da kaga yana cin naman ka yana yin gulmarka alama ne izuwa ga haka saboda yanda Qur'ani ya fada ayuhibbu ahadukum an ya'kula lahma akhihi maitan fakarihtum wal mafatihu bil kasb makullai makullai din mafarkin makullai yana nuni izuwa ga samun dukiya saboda abinda Allah ya fada game da Qaruna amanin wannan na Qaruna kana min qaumi Musa fa baga alaihim wa atainahu min alkunuzi ma inna mafatihahu latanu'u bil usbati ulul quwwa wal khaza'in wal amwal da kuma nuni izuwa ga dukiya da arziki wal fathu yu'abbaru marratan bid du'a wa marratan bin nasr samun wani budi a cikin mafarki na nuni izuwa ga amsa addu'a ka ko cin nasara wa kal maliki yurafi mahallatin la adatan lahu bidkhuliha yu'abbaru bi idlali ahliha wa fasadiha ma ga wani sarki ya shiga wani waje wanda al'adance sarakuna ba sa zuwa wajen to ila alama izuwa ga mutanen wannan wurin za su samu kansu a cikin kaskanci da faduwa saboda innal muluka idza dakhalu qaryatan afsaduha da za a ga kaga wani sarki ya shigo gidanku to ba wai ziyara ce zai kawo muku ba ko mun gani bala'i ne yake tafa gare ku innal muluka idza dakhalu qaryatan afsaduha saboda al'ada sarki bai ga gidan talaka kaga da bambanci kuma idan kai ne ka je gun sarki da kuma bambanci kaga ka je gun sarki an tarbe ka idan kai ka isa ka je gun sarkin a tarbe ka to tayu sarki zai baka wani mukami ne idan kuwa ka je ana maka tambayoyi to alama ne akan za a yi maka wata tuhuma kaman wanda ke sanan nakiru laha arshaha da ta zo mai aka ce a haka za arshiki kaga sai da aka fara masa tambaya kafin a bata masoki ko bata iya abin nan ko tsira ba ko sai da ta bi gaskiya
wal hablu yu'abbaru bil ahdi igiya ana fassara ta da alƙawari wal haqqi wal adadi da kuma gaskiya da kuma taimakon juna wan nu'as kad yu'abbaru bil amn gengedi mafarkin yin gengedi ana fassara shi da shiga cikin aminci idu ga shi kuma nu'asu amanata wal baqal wal basal was thum wal adas yu'abbaru liman akhadahu bi annahu kad istabdala shay'an adna mimma huwa khairun minhu mafarkin albasa da guji da tafarnuwa da kukumba to wanda yaga yana kwasan waɗannan abubuwa a mafarki ba alama ce akan gonarka za ta yi yabanya mai kyau ba zaka canza wani abu ne ka dauki mara kyau ka bar mai kyau saboda abin da banu Isra'ila suka yi cewa da Allah ya ba su darba sai suka ce a su suna so ne a basu sino ma ko me Allah yake atastabdiluna allazi huwa adna billazi huwa khair ihbitu misran fa inna lakum ma sa'altu wadribat alaihimu dhillatu wal maskana to duk wanda yaga haka sannan kuma da wadancan su ma mutanen saba da Allah ya canza musu da Allah ya ce wa badallahum bi jannatayhim jannatayni zawati ukulin khamatin wa aslin wa shay'in min sidrin qalil to duk wadannan kayan noman ka gansa mafarki kana kwasa su to ka fara addu'a Allah ya tsare akwai matsala yace ma huwa khairun minhu min malin aw rizqin aw ilmin aw zawja zai samu zai bar alkhairi ya kama marati a cikin dukiya ko arziki ko ni karatu ko wata mace aw darin ko gida wal maridu wal maradu mafarkin rashin lafiya yu'abbaru bin nifaq ana fasara shi ne da munafinci saboda fi qulubihim maradu washak ana fasara shi da shakka wa shahawatur riya da sha'awar riya dan duk wannan ya daga cikin aikin munafikai wala yasuna sata illahum kusala yura'una an-nasa suna mutane riya ko ba sa sallah sai ana ganin su wala yadhkuruna illa qalila wattiful rabi' yu'abbaru bil adu mafarkin yaro mai shan nono ka tsince shi to ana fassara shi da zaka gamu da wani abokin gaba saboda faltaqatahu alu fir'auna liyakuna lahum aduwan wa hazana mataka ta farki ta tsince jariri ka ce alhamdulillahi ai za ta haihu ne kwanan nan a ta yi kishi ya zaka yi mata wanda za su ci ta bala'i saboda yawanci akwai yan cigari-cigari masu fasara suna mata irin wannan fasara ta dade ba ta haihu ba sai ta ce ta yi mafarkin ta ga jinjiri sai a ce ai Allah da rabu ya kusa samu mai gidan ne zai gaji da jiran ki haihu ya auri wata shine fasara ya gaji da jiran ba za ki haihu bane mun gane sai ya ce saboda fadan Allah faltaqatahu alu fir'auna liyakuna lahum aduwan wa hazana a cikin kasas kenan ko wan ni'aj bin nisa abin nan awakai yan batalai ana fasara shi da mata gashi nan inna hadha akhilahu tis'un wa tis'una na'ja wa liya na'jatun wahidatun faqala akfilniha to mutum zai mafarkin ana taifan mishi abin nan awaki mata to zai tara diya mata ne diya mata yana nuni zuwa ga haka da zai mafarkin kuma suna cizon shi to mata ba su hadu su ne wani sharri kuma gani zai fada wani sharri ta sanadiyar mata an kai mafarkin awakai ko sun maka fitsari ko sun ma kashi a wurin kwanciyarka ko kuma sun ja maka riga duk yana daga cikin haka kuma farkin akuya tana kokarin cizanka to sai ka kiyaye mata warramad bil amal al batil tuka abin nan kai tarun tuka ko ana fassara shi da aiki mara alheri dan tuka tarun banza ce ai ko mun gane liqauli ta'ala masalul ladhina kafaru bi rabbihim a'maluhum
كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف كتنكوتين wadanda suke kafirta ayyukan su kaman tarin tukaci wanda iska mai zafi ta fuskance shi a ranar da ake iska din wan nur yu'abbaru bil huda haske ana fassara shi da shari'a Allahu nuru samawati wal ard wal zalama bid dalal haka in aka gadu ana fassara shi da bata ishtaru dalalata bil huda ko ومن هنا قال عمر بن الخطاب لحابس بن سعد الطائي وقد والله القضاء دغنني aka samu labarin nan da muka ji a baya cewa wanda Umar dan Khattab kamar yadda Abu Sa'd al-Wa'id ya bada labari a cikin tafin shi mai suna Tafsirul Ahlam al-Kabir Umar dan Khattab Allah ya kara masa yadda ya baiwa wannan mutum mai suna Habis bin Sa'd al-Qalanci sai yazo ya ce ya Amir al-Mu'minin inni ra'aytu ash-shamsa wal-qamara yaqtatilani naga wata da rana suna fada wan nujumu bainahuma nisfaini taurari sun rabu gida biyu bangare suna goyen bayan rana bangare kuma na goyen bayan wata fa qala umaru ma ayyihuma kunta tare da wanne kake qala yace ma alqamari alashamsi ni ina cikin wanda suke goyen bayan wata ne ana so ya ci karfin rana qala kunta ma alayati almamhuwa kana tare da aya wadda za a goge ni idhab falasta ta'malu li amalan daga yanzu ba za ka kare mini aiki ba wala taqtula illa fi labasin min al-amr wala tuqtalu illa fi labasin min al-amr kuma ba za a kashe ka ba sai a cikin wani al'amari wanda yake mai rudani za ka mutu a cikin wata harka ce ta rudani fa qutila yawm sifina sai aka kashe shiranin sifin ma a cikin kisa cikakkiya ma a muawiya yana cikin rundunar muawiya da aka kashe shiranin sifina Allah ya gafarta mishi wakila li'abirin aka ce ma wani mai fassara ra'aytu ash-shamsa wal qamara dakhala fi jaybi naga rana da wata sai shiga cikin cikina fa qala sai yace ta mutu mutuwa zakai wa tadab qawlihi ta'ala ye hujja da fadin Allah fa idza barikal basar wa khasafa al qamar wajma al shams wal qamar yaqulu al insanu yawma idhin ayna al mafar shiran da ido ye wal aka tsatsa ga wata ya fado aka tara rana da wata a wuri guda wajma al shams wal qamar yaqulu al insanu yawma idhin ayna al mafar to ranan mutum ya ce ina zai gudu to da haka ya ga rana da wata sun shige cikin shi ko to shi wannan wurin ya zo gare shi kamat kiyamatu kenan shi dan maman mata faqad kamat kiyamatu kamar yadda ibn mas'ud yake fadi yace wa qala rajul ibn sirina ra'aytu ma'i arba'ata argifa na ganni da wato ragifu guntulan gurasa guda hudu hina tala'at ash-shams daidai fitowar rana fa qala tamutu ila arba'ati ayyamin yace saura kwana hudu ka mutu ma'ana wannan kowanne daya abincinka ne na kwana daya kowanne da ka gani kwana hudun nan da zaran kaga mutum sai abincinka ya kare to mutuwa ta zo sun makara alai qaula ta'ala ya karanta mishi thumma ja'alna ash-shamsa alayhi dalila sannan muka sanya rana ta zama izina gare shi thumma qabadnahu ilayna qabdan yasira sannan kuma muka amshe shi ko Imam Malik ma an ce ya taba farki kwatankwacin irin wannan ya ga mala'ikan mutuwa ya ce mishi ni ne mala'ikan mutuwa sai ce to dan Allah ka gaya mana ran da zan mutu kawai sai mishi haka da yatsu ya nuna mishi yatsa biyar shikenan sai ya bace shine da yaje tambaye masa fassara sai suka ce mishi yana maka nuni zuwa ga abu biyar ne da ba wanda ya san su inna Allah indahu ilmus sa'a wa yunzilul ghais wa ya'lamu ma fil arham wa ma tadri nafsun ma za taksubu ghadan kuma ta dai nafsin da ayi ardin ta mutu shine biyar din da yake maka nuni mafatihul ghaib nan kuma ba wai tunda shi mala'ikan mutuwa yana nufin kwana biyar ba in yanzu ne da ka tashi ko zaka fara zaka ji ka mutu ma kawai saboda kafin ka samu malami na kwarai irin wancan da zai fassara maka kanka ya tsara sai dai a dora ma ruwa a rasa abin da ke damun ka Allah ya tsare na'am na'am
malai dan irin wanda mutum da ya gani yana da
wanda ya mafarki yana fitsari kuma fitsarin na gaske ne daban da wannan ba irin shi bane wanda ya mafarki yana fitsari kuma sai ya tashi ya ga fitsari mahala ya fara fita ko ya matse shi wannan mafarkin fitsari ne daban ne irin kuma wanda yara suke ko wasu ma har da manya ana nufin mutum ya mafarki a cikin mafarki ya ganshi yana yin fitsari a wani waje musamman in ya ga yana yin fitsarin a fili inda mutane suke gani ko kuma yana cikin yi mutane suna ganin sa da zai ganshi a suturce yana yi da bambanci kuma fassara nan ma dai aiki ne na barnazi amma kuma asirin shi zai rufu idan kuma wanda ya ga yana fitsarin fitsarin na dawowa jikinsa kamar a ce yana fitsarin akan wani dutse ko wani falalo to alama zai nufaci wani da sharri sharrin ya dawo kanshi ne duk suna nan dole shi sa fassara mafarki wannan usulin ake faɗa mana kafin ka iya fassarawa ko da kana da ilimin sai an baka detail wato tafsil na meye ya faru kuma hadda background din rayuwar mutumin wani iri ne shi tukunna
kare kuwa
akwai bambanci yayi riga a jiki shine sutura ko shine aka ce addini riga kuma wani ya kawo maka kyauta shine aka ce za a baka mace ne yana iya fassara haka to sai an duba kuma ta yi dama goro ne ya ɗaya nema aure amma wanda ke da mata hudu ba za ka fassara mashi wannan fassarar cewa aure zai yi ba dan aure ba zai yiwu gare shi ba ko mun gane yes ya danganta ne kisa dole sai an duba tafasilin bari mu kai kan gaba insha Allah yace wa hadha wa akhadha hadha ta'wila annahu hamala rizqahu arba'ata ayyamin sai fassara mishi cewa wannan fassarar na nufin wannan guntulan burodin guda hudu arzikin shi na kwana hudu kenan wa qala lahu akhar ra'aytu kaysi mamlu'an araba naga jakata cike da araba ita ce wannan abu mai cin kata ko dinne yake ce mata gara fa qala anta mayyitun ce shikenan sunan ka mata ce sun maqara'a sannan sai karanta mishi falam ma qadaina alaihi almauta ma dallahum ala mautihi illa dabbatul ard ta'kulu min sa'ata yayin da muka hukunta wa annabi dauda ne ko annabi sulaiman mutuwa babu abin da ya gwada musu mutuwar sa sai abin nan arada ita ce abin nan a gara da take cin kwagirinsa sai da kwagirin ya fadi sannan aka gane ya mutu da haka mutun ya ganshi a tare da waɗannan kwari alamar mutuwar shi ce take nan kusa wan nakhala tadullu ala rajuli almuslim dabino tana nuni zuwa ga mutun ne musulmi wa ala kalimatu tayyiba da kuma zance mai dadi saboda annabi ya kwatanta dabino da mutun musulmi wal hinza ita kuma guna ko ƙwariya abu mai daci na nuni ala diddi zalika zuwa ga aka san haka mai da manzo Allah ya kwatanta wassanamu yadullu ala al-abdi as-su alladhi la yanfa in kaga ka sai gunki a mafarki ko an baka kyautar gunki ko kana tare da wani gunki to alama zaka yi tarayya da wani mutum mara amfani saboda fadin Allah da Ibrahim ya ci baban shi ya abati lima ta'budu ma la yasma'u wa la yubsiru wa la yughni anka shay'a gunki bai da amfani wal bustanu yadullu ala al amal gona tana nuni zuwa ga aiki wa ihtiraquhu yadullu ala hubuti in kaga ta kone na nuni zuwa ga arzikin ya lalace kamar wadancan kissan masu gona din nan ani guzu ala harfikum in kuntum salimin da suka je sai suka ga ta lalace ko har ba su gane ta ba shikenan suka tsaya ci yace lima taqaddama fi amsalil qur'an saboda abin da ya bayyana da ya gabata na misalan da qur'ani ya buga wa man ra'a annahu yanqudu ghazlan aw thawban li yu'idahu maratan thaniya fa innahu yanqudu adan wa yanqusu wanda ya ganshi yana warware saka ko yana warware wani dinki dan ya kara mai da shi to alama akan zai warware wani alƙawari wa yanqusu zai lalata wani alƙawari da aka shi kallati na kadar gazlaha ko والمشي سويا في طريق مستقيم يدل على استقامتي على الطريق المستقيم متين يغنشي أنا تبيا أكان هنيا مديديتي أو كما أميكي ألاما أكان زي زما أكان تفاركي مديديتي والأخذ ببنيات الطريق يدل على عدولي idan mutun ya ga ya tafiya yana kama gefen hanya yana bin gefen hanya ko yana shan gaba hanya alama akan zai karkace daga hanya ila ma khalafa zuwa ga abin da ya saba wa gaskiya wa idza urida lahu tariqani idan ya ganshi akan hanya ga sanan guda biyu zata yaminin wa zata shimali da dama da hagu fasalaka ihdahuma fasalaka ahaduhuma ya shiga dayan su fa innahu min ahliha in ya shiga hannun dama to cikin mutanen dama in ya shiga hannu hagu to cikin asabu shimali ma asabu shimali Allah ya tsare mu wa zuhuru auratil insan lahu dhanbun yartakibuhu wa yuftadahu bi bayyana al auran mutun a cikin mafarki alama akan zai hau kan wani zinubi wanda kuma zai kunyata a sanadin sa wa hurubuhu wa fararuhu min shay'in najatun wa zafaru mutum ya ga ya gudu ya tsira daga wani abu mai cutarwa alama akan tsira ne da samun nasara wa gharquhu fil ma'i dilmewa cikin ruwa fa fitnatun fi dinihi wa dunyahu fitana ce a cikin addinin sa da rayuwarsa kamar yadda ya faru da annabi Yunus da aka dilmiya shi cikin ruwa kaga ya shiga cikin fitina da Allah ya zarce shi da ita wa ta'alluquhu bi hablin bayna as-sama'i wal ard mafarkin kuma kana rike da wata igiya tsakanin sama da ƙasa tamassukuhu bi kitabillahi ruko da littafin Allah ne wa ahdihi da alƙawarin Allah wa atisamihi bi hablihi da ruko da igiyar Allah fa inin qata'a bihi faraqal ismata in kaga ya tsinke da kai to ka rabu da tsari da Allah ya baka illa an yakuna waliya amran sai in kana cikin riko da wani shugabanci ne sai kaga igiyar ta tsinke fa innahu qad yuqtalu aw yamut to za a kashe shi ne ko kuma ya mutu kamar yadda ya faru ga Umar dan Khattab da Usman ibn al-Affan radiyallahu anhuma sai ya ce farru'yatu amsalun madrubatun yadribuha al-malaku alladhi qad wakkalahu Allah bir-ru'ya shi mafarki wato wani kwatanci ne da mala'ikan da Allah ya wakilta yake maka nuni cikin nishadi yake maka kwatanci liyastadilla al-ra'i biha dan kai mai mafarkin ka dau izina da wannan bima duriba lahu min al-masali ala nadhiri da abinda aka kwatanta mishi sai ya gane dan uwan wannan wa ya'biru bihi ila shubhi sai ya fassara shi da kwatancin sa wali hadha summiya ta'wilan ta'wiluha ta'biran da haka ake ce mata ta'bir wato tsallakawa zuwa kan abu wa huwa taf'ilun min al-uburi kamar da ake haura gada kama anna itti'adha yusamma itibaran wa idata kamar yadda wa'azi ake ce mishi itibar ake ce mishi kuma ibra lil mutta'izi saboda daukan izina da mai jin wa'azi yake minan nadhiri ila nadhirihi daga abin da aka bashi labari zuwa wanda yake akai walaula anna hukuma shay'i hukmu mislihi wa hukmu nadhiri hukmu nadhirihi la batala hadha at-ta'biru wala itibaru wala ma wujida ilayhi sabilun badan mai kama da abokin wani na kama da wani to kuma ana mishi hukuncin wani abokin maye maye ne abokin makaho makaho ne ba haka Hausawa suke cewa abokin barawo barawo ne abokin maye maye ne ko to ba da ba dan irin wannan kwatancin ba da ba a samu magana akan fassara mafarki ba gabaki daya to gaji iya zancen da Ibn Qayyim al-Jawziyya yayi a wannan waje dangane da ka'idojin fassara mafarki zaka ji dimbin ilimi ne da gaji wanda ba zaka same shi a ko ina ba sai a wurin ire-iren waɗannan malamai da gaskin malaman salaf Allah ubangiji ya gafarta musu za mu koma kan ainihin wato littafin mu na Zadul Ma'adi bayan wannan yar doguwar ko matsakaici tattaunawa da muka yi a kan wannan mas'ala Allah ubangiji ya sa mu dace sai mu je inda Malam Ibnu Qayyim yake cewa faslun fi ma yaquluhu aw yaf'aluhu man butuliya bil waswasi wa ma yasta'inu bihi ala al waswasa wannan gaba za ta magana akan abinda mutum zai aikata ko ya fadi idan aka jarabce shi da waswasi ko kwanto akan addinin sa ya dinga jin kamar ko dai ba sai yayi musulunci ba musuluncin nan anya ma gaskiya ne kuwa to in an ce kaza 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 ko ya dinga kokwanto wajen fahimta wasu nasoshi na Alkur'ani ko na Sunna wai ma yusta'inu bihi alal waswasa da abinda ake neman taimako da shi ta hanyar kauce ma waswasi. Rawa Salih ibn Kaysan an Ubaidillah ibn Abdullah ibn Utbah ibn Mas'ud an ibn Mas'ud yarfa'u. Salih ibn Kaysan ya ruwaito daga Ubaidillah dan Abdullah dan Utbah dan Mas'ud, jika Abdullah dan Mas'ud. Sai dai a cikin nuskha ta rubutun hannu iyakacin abin da yazo shine Ubaidillah ibn Abdullah, ba an bace Utbah dan Mas'ud din ba. An ibn Mas'ud daga kakan nashi ibn Mas'ud yarfa'uhu. Shi kuma yace daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, inna lil maliki al muwakkal bi qalbi ibn adam lammatan, lalle mala'ikan da aka wakilta da zuciyar dan adam yana da lamma, za a yi malamun fataha, wanda mata fataha ma'anar shi shine al qurbu wan nuzul, ko kuma al isaba, yana da kusanci da darsasuwa a zuciyar mumini. Ana kuma samun kalma irin wannan da limma, ma ra'aytu min zi limmati, to anan kuma gashi kenan, tuliya. Yace wal shaytani lammatan, shi ma shaytan yana da nashi inda yake ta'asirin a zuciyar bawa. Falammatul malaki ibadun ko i'adun bil khair, tasirin mala'ikan shine ya maka alƙawarin alkhairi, ya jaka zuwa ga alkhairi, wa tasdiqun bil haqq, ya saka gasgata gaskiya, ka gasgata alqur'ani, ka gasgata dayantakan Allah, ka gasgata sakon manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da sauransu. Waraja'u salihi thawabi, da kuma fatan Allah ubangiji ya baka ladan kyakkyawan aikinka. Walamatu shaytani i'adun bisharri, shaytan kuma zai dinga maka fatan sharri, ya dinga nuna maka sharri, azaba, bala'i, faduwa da makamantansu. Wa takdhibun bil haqqi, da kokarin nuna maka ƙaryata gaskiya. Wa qunutun min al khairi, da cirare daga samun al khairi. Fa idza wajadtum lammatal malaki, idan kuka ji irin wannan darsasuwan fatan alheri da kyakkyawan niyya da kyakkyawan azama da kyakkyawan aiki a zakatanku, fahamdulillah, sai ku gode wa Allah. Wasaluhu min fadlihi, ku roki Allah ya baku falalarsa. Wa idza wajadtum lammata ash-shaytani, idan ku kaji irin wannan rudanin shaytan ya sako maka shi, fasta'idhu billahi wastaghfiru, sai ku ce a'udhu billahi minash shaytanir rajim, ku ce kuma allahumma ighfirli warhamni, kai ne mai istighfari a wurin Allah. Wannan isnadi ne da'ifi, saboda inqita'i dake tsakanin Ubaidillah ibn Abdullah bin Utbah ibn Mas'ud da kakansa ibn Mas'ud sahabi Allah ya kara masa yadda. Al-Imam Tirmidhi ne ya fitar da hadisin, kuma ya sake fitar da shi wani wata riwaya mausula ta hannun a Murra al-Hamdani daga ibn Mas'ud. Sai dai wannan isnadi shi kuma da'ifi ne, saboda a cikin sa akwai Ata bin Sa'ib, wanda ya kasance ya rude a ƙarshen rayuwarsa. Baya ga shi kuma Tirmidhi din, Al-Imam al-Baihaqi ya fitar da wannan riwaya a cikin Shu'ab al-Iman, haka Al-Imam an-Nasa'i da Ibn Hibbana da Al-Imam Ibn Abi Hatim ar-Razi a cikin tafsirin sa. Akwai isnadi wanda yake kyakkyawa da Al-Imam at-Tabari ya fitar a cikin tafsirin sa, sai dai riwaya ce mauqufiya ga Abdullahi dan Mas'ud. Wallahu ta'ala a'lam. Wa qala lahu Uthman ibn Abi al-'As, ya Rasulullah, inna ash-shaytana qad hala bayni wa bayna salati. Wannan sahabi mai suna Uthman ibn Abi al-'As yace, ya manzon Allah, lalle shaytan yana shiga tsakanina da tsakanin sallata wa qira'ati, yana shiga tsakanina da tsakanin karatuna. Ya zo a cikin sahih Muslim cewa yulabbisuhuma alayya, kamar yadda Allah ya ce wala labasna alaihim ma yalbisu, yana rikirkita mini sallah da karatu. Amma kaga anan bai ambaci wannan kalmar ba. To qala, sai annabi ya ce mishi, zaka shaytanun yuqalu lahu khinzabun, wannan wani shaytan ne da ake ce mishi khinzabu. Fa idza ahasastahu fata'awwad billahi minhu, idan ka ji irin wannan yanayin, ka roki Allah ya tsare ka daga sharrin shi. Watful an yasarika thalatha, ka tofar ta hagun ka so uku. Wannan suna na khinzabun, ana karanta shi da khinzab da kasara akan kha'un da kuma dauri, kuma ana karanta shi a ce khanzabun, kamar yadda al-Imam an-Nawawi ya bada labari daga wasu malamai a cikin sharhin sa haka kuma Ibn al-Asiri a cikin An-Nihayat fi Gharib al-Hadith ma'anan shi shine aluga al-qasirul ghalib gajere tittirna wanda yake mai dacin hali wata ma'anar shi kuma ita ce qit'atu lahamin mutnina guntun nama rubabbe wanda yake doyi shine khinzab shine sunan wannan shedanin aljani ina fata mun gano wannan wa shaka ilayhi sahabatu anna ahaduhum yajidu fi nafsihi yu'arridu bishai'i li an yakuna humamatan ahabbu ilayhi min an yatakallama bi فقال الله اكبر الله اكبر الحمد لله الذي رد كيده الى الوسوسه wannan hadisin da muka wuce muslim ya fitar da shi kamar yadda muka ambata sai kuma ga wata riwaya yake cewa washaka ilayhi sahabatu sahabbai sun kai wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuken su anna ahadahu cewa dayan su yajidu fi nafsi yakan ji wani abu a cikin zuciyarsa yu'arridu bishai'i wannan kalma ita ma babu ita a cikin rubutun hannun littafin babu ita a cikin nassin rubutun hannun inda yazo kawai cewa yajidu fi nafsihi li an yakuna humamatan ma'anan yu'arridu bishai'i yana wani abu na bujuro masa a zuciyarsa wani mugun tunani akan Allah ko akan musulunci ko akan lahira kuma mutum ya dinga tunanin to an ce har abada to abada 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 to Allah an ce shi ya dace komai to kaza Allah shi ya kaza to kaza to yanzu kaza fa irin wannan tunanin da zaka ji kowa na iya yin shi wani lokaci sai suka ce amma li an yakuna humamatan wallahi mutumin da yake wannan tunanin sai ya ji cewa da zai zama garwashin wuta ahabbu ilayhi an yatakallama bihi min an yatakallama bihi ya fi mishi sauki akan ya faɗi wannan magana a ce an kona shi ya zama garwashi yafi mishi sauki akan ya faɗi wannan magana fa qala Allahu akbar Allahu akbar manzo Allah yace Allah shine mafi girma Allah shine mafi girma alhamdulillahi alladhi radda kaidahu ila alwaswasa godiya ga Allah ubangijin da ya maida sharrin shedan zuwa ga waswasi kawai wannan riwaya ce ta al-Imam Ahmad da Abu Dawuda da al-Imam Abu Dawuda at-Tayalisi daga ainihin wato daga sahabi ibnu abbas humama da yace shine garwashi wanda ya riga ya gama konewa ya zama toka wanda babu wani amfani da za a yi shi bai ga wadannan malamai muslim ya fitar da wata riwaya da shi daga abu dauda daga sahabi abdullahi daga sahabi abu huraira lafazin shi shine cewa jaa nasu min ashabi nabi sallallahu alaihi wasallam fasaluhu inna najidu fi anfusina ma yata'azamu ahaduna an yatakallama bi muna ji a zuciyarmu abin da yake mu dayan mu nauyi akan yayi magana da shi qala sai annabi ya ce aw qad wajadtumuhu kun ji shi a zakatan su qalu na'am suka ce kwarai qala sai ya ce zaka sarihul iman wannan shine tsantsan imani shine khattabi yake fada a cikin littafin sa yace qauluhu zaka sarihul iman ma'anahu anna sarihal imani والذي يمنعكم من قبول ما يلقيه الشيطان في قلوبكم صاب ايمان ne ya hana ku an shi abin da shedan ya bujuro muku da shi a zakatanku wattasdiq bihi shi ya hana ku gazgata shi walaysa ma'anahu an alwaswasa nafsaha sarihul iman ba wai shi waswasin ne imani ba kin karbarsa wadhalika annaha inma tatawalladu min fi'li shaytan domin shi waswasin yana haifuwa ne daga aikin shedan wa taswilihi da kuma riyawar shedan fa kaifa yakunu imanan sariha ya za ya ce shine imani to ba shi bane imanin abinda ya hana su faɗa din shine imanin ina fata muna ganewa jama'a wannan hadisi kamar yadda muka faɗa Imam Ahmad ya fitar da asalin shi da Abu Dawuda haka Sheikhul Albani ma ya inganta shi a cikin Viralul Janna yace kuma ma ingancin da isnadi ne akan sharadin Bukhari da Muslim wa arshada man buliya min waswasati tasalsuli fil fa'ilina idha qila lahu hadha khalqul hadha Allahu khalaqal khalqa faman khalaqa Allaha an yaqra huwa al awwalu wal akhiru wadh-dhahiru wal batinu wa huwa bi kulli shay'in alim yace kuma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kaga anan yana shiryar da mutumin da ya shiga cikin waswasi na tasalsuli wato waswasi mai hauhawa da junansa fil fa'ilina a cikin masu aikata aiki wanda ya halicci kaza wanda ya halicci kaza to kaza waye halicci shi to shi waye halicci wanda ya halicci wannan abu misali idza qila lahu idan aka ce mushi hadha Allahu khalaqal khalqa Allah shi ya halicci halittu faman khalaqa Allah sai shi dan yariya maka to shi Allah waye halicci shi an ya kara abinda annabi ya ce ka karanta shine ka karanta wal awwalu Allah shine na farko wal akhiru Allah shine na karshe wal zahiru Allah shine mabayyani wal batinu Allah shine na boye wa huwa bi kulli shay'in alim kuma Allah masanin komai ne wannan riwaya al imamu abu sheikh al asfahani shine ya fita da ita a cikin kitabul azama amma isnadin ta da'ifi wa kadhalika qala ibn abbas li abi zumail simak ibn al walid al hanafi wa qad sa'alahu ma shay'un ajiduhu fi sadri haka ibn abbas radiyallahu anhu wa an abihi ya fada ga abu zumail iyanan shine yazo a cikin asalin nuskar amma masu bugun inji sun kara da sunan simak bin al walid al hanafi wanda shine sunan mai wannan alkunya abu zumail simak bin al walid al hanafi al yamani wanda malami ne fiqa min al thiqat ibn hibana ya amince da shi muslim da al arba'a sun fitar da riwayarsa wato a cikin mutane shida banda al imam al bukhari kenan wa qad sa'alahu shi din ya tambayi abdullahi dan abbas ma shay'un ajiduhu fi sadri menene wannan abin da nake ji a cikin zuciyata qala ma huwa ibn abbas yace menene qala qultu yace wallahi la atakallamu bihi na rantsi da Allah ba zan fadi ba qala yace fa qala li sai ibn abbas yace mini a shay'un min shakkin shakka ce kake ji qultu bala nace kwarai kuwa qala fa qala li sai ce min dani ma naja min hadha ahad sam babu wani wanda ya tsira daga irin wannan shakka hatta anzalallahu azza wa jalla har Allah ya saukar da fadin sa fa in kunta fi shakkin mimma anzalna ilaik fas'alil ladina yaqra'una alkitaba min qablik idan ka kasance cikin shakka game da abin da muka saukar maka to ka tambayi waɗanda aka ba su littafi kafin kai laqad ja'aka alhaqqu min rabbika fala takununa minal mumtari wannan aya ya fassara ta haka duk da yake a cikin rubutun hannun littafin na Ibn Qayyim al-Jawziyya bai kawo wannan magana ba amma ya tabbata a cikin riwaya Abu Dawud ga wannan kissa wanda kuma isnadi ne kyakkyawa baya ga Abu Dawud al-Imam al-Baihaqi ya fitar da ita min tsariki Abi Dawud a cikin Ad-Da'awatul Kabir haka Sheikh al-Albani ya inganta wannan riwaya a cikin Sahihut Targhib wa Tarhib sai dai game da fassara ayan akwai maganganu guda biyu magana ta farko ita ce ta'abiri da cewa fa in kunta fi shakkin malamai suka ce inda aka saka ba ta nuni zuwa ga tabbatan faruwa haka saboda in la tufidu tahaqqaqal wuqu ba kaman idza ba wata ke nuna cewa idan aka sharadi da idza to abin sai ya faru idza ja'akal munafiquna to tabbas za su zo amma in ja'akum fasiqun bi naba'in ba dole bane haka ya faru to haka nan in kunta fi shakkin fa in kunta fi shakkin kuma yazo a cikin hadisin da al-Imam Tabari ya fitar a cikin tafsirin sa da isnadi sahihi amma mursali cewa wasu tabi'ai suka ce labari ya riski su cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce la ashukku wa la as'alu ba zan ba na shakka ballantana in tambaya na ɗaya kenan sannan akwai fassara ta biyu cewa wannan ayar ba tana magana ne akan umumin annabtar da Allah ya aiko mishi in yana da shakka a cikin ta ba ko kuma wani abu na matsayin Allah na wannan shakka ba ba haka bane a tana magana ne akan abin da ya faru na Yahudawa da suka ki imani da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai abin yake ba manzon Allah mamaki har yake tunanin to wai da gaske ne ma Allah ya ba su labari a littafin su amma kuma sai ƙaryata sai Allah ya ce in kai shakka akan labarin da muka baka na cewa mun gaya musu zaka zo kuma sun san kai ne sun san siffar ka fiye da ƴaƴan su ƙaryata to ka tambayi wanda har yanzu a cikin su suna karatu, kaman wacce ayata take fassara ta fadin Allah, afa ghayra din afa ghayra llahi abtagi hakaman wa huwa allazi anzala ilaykumul kitaba mufassalan wallazina atainahumul kitaba ya'lamuna annahu munazzalun min rabbika bil haqqi fala takunanna minal mumtari. Aga sai Allah yake cewa wallazina atainahumul kitaba wadanda muka ba su littafi, ya'lamuna annahu munazzalun min rabbika bil haqq, sun san qur'anin nan daga Allah ubangijinka ya sauka kuma da gaskiya, karka zama cikin masu shakka. Ya tabbata a cikin riwaya da Imam al-Baihaqi ya fitar a cikin littafin Dalailun Nubuwa cewa wani bayahude daga cikin Banu al-Ashhal a zamanin jahiliya ya tara mutanen Madina, Ausu da Khazraj, yana musu wa'azi yana ba su labarin annabi da zai zo, za a yi wani annabi mai siffa kaza mai siffa kaza, in yazo zai yaki suwane da suwane, zai kafa gaskiya, zai yi kaza zai yi kaza. Suka ce daga wani gari zai zo, yace daga nan haka, ya nuna wajen Makka da Yaman. Sai kuma mai wada labari yake cewa muna nan a kwana a tashi, sai ga annabi ya bayyana. A lokacin aka tambaye shi aka ce yaushe ne kuma bayyana annabin, sai ya nuna wani yaron da ke riwaya, yace idan wannan yaron ya kai girma yana raye to annabi zai bayyana, wannan yaron ya balaga yana raye. Haka ko aka yi sai yaron yace kuma a kwana a tashi sai manzon Allah ya bayyana ya zo Madina, sai muka ga Yahudawa sun kin imani da shi. Wata rana sai na gamu da wannan mutumin da ya mana wannan wa'azin da Attaura, sai na ce mishi wane eh, ba kai ne kace kaza kace kaza kace kaza kace kaza ba, yace gaskiya ni ne. To ya aka yi yazo kai imani, yace ai ba shi bane wannan, ko sai tafi abin shi ya irin magana irin ta an kure shi din nan kawai ya rasa abin da zai faɗa. Ash-shahid shine kaga da kansu suna bada labarin, ko mun gane. To wannan fasarar tafi zama saboda tafi nun kare mutuncin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da kare annabtarsa, fiye da a fasara kawai cewa shi ma ya shiga cikin wannan shakkar kamar yadda wani ke shiga, domin shi ma asumi ne, Allah ya tsare shi salawatullahi wa salamuhu alaihi fil akhirati wal ula. Qala li, yace sai Ibnu Abbasin yace dani, fa idza wajadta fi nafsika shay'an, idan ka ji wani abu irin haka a cikin ranka, fa qul, kace huwal awwal wal akhir wal zahir wal batin wa huwa bi kulli shay'in alim. Allah shine na farko, shine na ƙarshe, shine mabayyani, shine na boye, kuma shine ke da ilimi akan komai. Fa arshadahum bi hadhihi al ayati ila butlan at tasalsul al batin bi badihati al aql. Kaga Ibnu Abbasin yayi musu wa'azi, ya shiryar da su a cikin wannan karatu izuwa ga nuni ga cewa irin wannan tasalsulin a dinga bibiyan abu wani a bayan wani da irin wannan tambaya to barna ce tun daga asalin hankali. Wa anna silsilatal makhluqati ibtida'iha tantahi ila awwalin laysa qablahu shay'un, kuma sarkakiya halittu da za a yi ta maida su izuwa ga abin da ya riga yesu za su tike ne izuwa ga wani mahalicci wanda babu komai kafin shi. Kama tantahi fi akhiriha ila akhirin laysa lahu laysa ba'dahu shay'un, kamar yadda kuma za ta tike a ƙarshe izuwa ga wani na ƙarshe shine Allah din wanda babu wani abu bayan sa. Kama anna zuhurahu huwa al-ulu, kamar yadda az-zahir da aka ce shine daukaka Allah, allazi laysa fawqahu shay'un, wanda babu wani abu a saman shi. Wa buturuhu da aka ce al-batin huwa al-ihatatu allati la yakunu dunahu fiha shay'un, shine gamewa da Allah, ilimin shi ya game komai, wanda babu wani abu da ya wannan ce ilimin sa. Walau kana qablahu shay'un yakunu mu'assiran fi, da a ce akwai wani abu kafin Allah to da abin yayi tasiri akan Allah. Wa ganiyun an ghairihi, da kuma abin ya wadatu daga wani. Okay, wala kana zalika huwa rabbul khallaq, da wannan abin da ya riga Allah sai a ce shine mahalicci din. Wala budda an yantahi al-amru ila khaliqin ghairi makhluqin, dole dai al'amarin ya take zuwa ga wani halitta, wani mai halitta wanda shi ba halitta shi akai ba. Wa ganiyin an ghairi, wanda ya wadatu daga wani sa. Wa kullu shay'in faqirun ilayhi, wanda komai ke da bukata izuwa gare shi. Qa'imun bi nafsi, wanda ke tsaye da kansa. Wa kullu shay'in qa'imun bihi, wanda kuma komai ke jingire da shi. mawjudun bi dhatihi, wanda ya samu da kansa, kullu shay'in mawjudun bihi, wanda kuma komai ya samu ne ta hannunsa. Qadimun la awwala lahu, wanzajje ne da bai da farko. Wa kullu ma siwahu fa mawjuduhu ba'da adami, duk abin da ya wannan ci Allah shi ko an samar da abin ne bayan da babu shi. Baqin bi dhati, Allah yana tabbata da zatin sa. Wa baqa'u kulli shay'in bihi, komai kuma na tabbata ne idan Allah ya tabbatar da shi. Fa huwa al-awwalu alladhi laysa qablahu shay'un, Allah shine na farko wanda babu komai kafin shi. Wal akhiru alladhi laysa ba'dahu shay'un, shine na ƙarshen da babu komai a bayan sa. Al-zahiru alladhi laysa fawqahu shay'un, shine mabayyanin da babu komai a saman sa. Wal batinu alladhi laysa dunahu shay'un, shine na boyen da babu komai a ƙasan sa. Wa qala sallallahu alaihi wa sallama, manzon Allah yace la yazalun nasu yatasaaluna hatta yaqula qa'ilu, mutane ba za su gushe ba suna tambayoyi har wani a cikin su yace hadha Allahu khalaqal khalqa, to mun ji Allah shi ya halicci halittu. Faman khalaqa Allah, to shi kuma Allah waye halicce shi. Faman wajada min zalika shay'an, manzon Allah yace wanda duk yaji irin wannan a zuciyarsa, falyasta'idh billahi, yace a'udhu billahi minash shaitanir rajim, waliyantahi, kuma ya hanu ya jawa kanshi kunni. Wannan riwaya a cikin Bukhari da Muslim da sunan na Abi Dauda da littafin al-Imam Ahmad al-Musnad kenan, daga cikin da kuma daga hadisin sahabi Abu Hurairah radiyallahu anhu. Al-Imam al-Maziri a cikin sharhin Muslim yake cewa al-khawatir da suke bijiro mutane iri biyu ne, akwai wanda yake abira haka da ta bijiro zaka neme ta ka rasa, wannan wata shubha ko wani kaikayi baya makalewa da ita. Ko mun gane, kamar yadda mutum misali kawai zai ga wata mace wadda ba halalin sa ba, kawai sai wani abu ya bujuro mishi na ganin kyanta, kawai abun ya wuce, kaga wannan bai da wani laifi akai. To akwai kuma khawatir masu makalewa a zuciya, kamar yadda mutum zai makale da sha'awar wata matar da ba ta shi ba, kullun yana tunanin ta, to kaga wannan ya zama barna. To irin wannan shine aka hana, shine in kana ji shi zaka dinga uzu billahi ko da yaushe, ka dinga neman tsare kuma ka koma istighfari da tuba da karatun Qur'ani da shiga cikin mutanen kirki. In ba haka ba, akwai wa ka zama ma kanka bala'i, ka zama al'umma bala'i, kamar yadda muke fuskanta yanzu da dama a cikin ƴaƴan musulmai Hausawa a arewacin Najeriya, yaduwar addinin asayi, addinin ba Allah, sai kawai yaro ya tashi kamar ya motsi kawai ya ce ba Allah bai yadda ba, daiwa ga sunan anan Zaria da Kano da Sokoto da ko'ina. Wani ka ji a ta dukan shi ko a kama shi, iyayen shi ta kuka su kai shi asibitin mahaukata a kulle shi, kuma hankalin shi guda shedan ne kawai riga ya ruɗa mai kwakwalwa. Ana samun irin wannan idan mutum yana biye ma irin waɗannan maganganu na falasifa da tunaninsu da kuma ƙoƙarin fahimtar Allah da fahimtar ma wara at tabi'a theology ko transcendental theories, ba ga yadda Allah ya ce a fahimce su ba. Allah ka tsare mu. Sai ya ci gaba da cewa wa qad qala Allahu ta'ala, Allah ya ce wa imma yanzaghannaka minash shaitani nazghun fasta'id billah innahu huwas sami'ul alim, idan zaka samu idan duk sanda shaitan ya maka kawo maka wata fusga, nazghu shaitan shine kamar yadda al-Imam Tabari ya fassara, yace wa imma yughdibannaka minash shaitani ghadabun, kamar yadda Tabari ya fassara, duk sanda wani fushi ya jaka irin na shaitan zaka yi wani mugun aiki, to sai kai maka cewa uzu billahi, sanda zaka faɗi bakan magana, zaka kai duka, zaka ci mutunci, zaka yi barna, zaka yi sabo. Asalin annaza huwa alfasad, lalacewa abu. Gashi nan da Allah yake cewa a harshe Annabi Yusufa, min ba'di an nazaga shaytanu baini wa baina ikhwati, ai min ba'di an afsada shaytanu, bayan shaytan ya bata tsakankanina da ƴan uwana. To asalin annazar shine lalacewa abu mai nagarta. To duk sanda shaytan ya kusa lalata maka zuciyarka ko tunaninka ko aikinka da kayi marmaza, sai kai maza ka tuba. Innal ladzina taqaw idza masahum ta'ifun minash shaitani tadhakkaru, da zaran wani makanta, wani walanke ruwa ta shafe su daga shaitan, sai su maza su fadaka, sai su dawo suna gani. Fa idza hum mubsiru, Allah ka sa mu cikin su. Ya ci gaba da cewa walamma kana shaitanu ala nu'aini, shaitan da ya zama iri biyu ne. Nau'in yura ayanan, akwai shaitan da ake ganin shi ido da ido kurkuru, wa huwa shaitanul ins, shine iblis na cikin mutane. wa nau'in la yura, da kuma shedan wanda ba a ganin sa, huwa shaytanul jinni, innahu yarawnakum huwa wa qabiluhu min haythu la tarawnahu, wanda ba a gani. Amara subhanahu wa ta'ala nabiyahu sallallahu alaihi wasallam an yaktafiya min sharri shaytanil insi bil iradi anhu, sai Allah ya umarci manzansa da ya nemi kariya daga sharrin shedan ta hanyar shedanin mutum, ta hanyar kauda kai daga barinsa, wal afwi, da yin ahuwa idan shedanin dan adam ya cutar da kai ko ya maka wauta, wad daf'i billati hiya ahsan, da kuma tunkuɗe cutarwarsa da abin da yake mai kyau. Wannan shedanin mutum kenan abin da zaka yi mishi tunda kana ganin shi. Wa shaytanul jinni, wa min shaytanul jinni bil isti'azati minhu billahi minhu, shaytanin aljani kuma aka ce ka nemi Allah ya tsare ka daga shi tunda baka ganin shi. Wa jama'a bainan nau'aini, sai Allah ya hada nau'in guda biyu, yanda ake neman tsari daga shaytanin mutum, yanda ake neman tsari daga shaytanin aljani, sai Allah ya hada su a wuri guda, fi suwatul a'rafi, a cikin a'raf fadin Allah, khudhil afwa wa amur bil ma'ruf bil urf wa arif anil jahilina, shine waccan ayi cikwanta wa imma yanzu ganna kamar shaytani nazghun fasta'iz billah innahu huwa as-sami'ul 'alim, wannan yace ta cikin suratul a'raf. Wa suratul mu'minin mu'minuna, ya rubuta nan da mu'mini ya halasta a bisa wajihi na idafa, shi kuma shine fadin Allah idfa billati hiya ahsanu sayyi'a nahanu a'lamu bima yasna'un ko yasifun wa qul rabbi a'udhu bika min hamadhati ash-shayatin wa a'udhu bika rabbi an yahdurun, kaga nan ma hada guda bin ne, idfabilati ya asan shaytanan mutane kenan, sannan wa qul rabbi a'udhu bika min hamadhati ash-shayatin shaytanan aljannu, can ma khudhil afwa shaytanan mutane ko wa imma yanzu ganna kamar shaytanin nazghun shaytanan aljannu, sai kuma yace wa surati fussilat, da kuma ta fussilat shine fadin Allah ha ila yau, wa imma yanzaganaka minash shaitani nazghun fasta'iz billah innahu samiun innahu huwa as-sami'ul 'alim, shine na fussilat me alif da lam, innahu huwa as-sami'ul 'alim shine na fussilat, innahu sami'un 'alim shi kuma shine na cikin araf insha Allah, haka yake ko na'am. Jazakumullahu khairan. والاستعاذة في القراءة والذكر أبلغ في دفع شر الشياطين الجن. سوى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ده ين أمبتو ين استغفاري ده هيلالا ده صلاتي ده سوران أدعوئي ده ذكروري أورا ريما بمبانتاتنا. تو يابك ومتك وجن تنكو ده شر الشيطان الجن. والأفو والإعراض والدفع بالإحسان. سيو كما kau da kai da afwa da kuma mai da alheri akan sharri, shi kuma ablagu yafi kaiwa matuƙa, fi dab'i sharri shayatinil insi, wajen tunkuɗe sharrin shaydanin mutane. Shaydanin aljani baka ganin shi, balantana ka kyauta mishi, wani lokaci ma baka sanin sanda zai yi sai abin ya shafe ka, da haka sai ka nemi tsari Allah ya isar maka akan shi. Shaydanin mutane fa to shi kuma sai ka mayar mishi da alheri, sai ka kauda kai akan sharrin sa, sai ka ainihin wato tunkuɗe sharrin da abin da yake na alheri, sai kai ahwa. Kala mawaki yana cewa fama huwa illal isti'azatu bari'an aw ad-daf'u bil husna huma khairu matlubi fa hadha dawa'u ad-da'i min sharri ma yura wa dhaka dawa'u ad-da'i min sharri mahjubi. Yace fama huwa illal isti'azatu bari'an, babu abin da zai tsare ka daga shaytan sai neman tsari daga gare shi a wajen Allah, kana mai kankan da kai a wurin Allah. Aw daf'u bil husna, ko kuma tunkuɗe sharrin sa da alkhairi, huma khairu matlubi, waɗannan abubuwan guda biyu sune abu mafi alheri da ake so ka aikata. Fa hadha dawa'u da'i min sharri ma yura, wannan da aka ambata nan kusa shine ad-daf'u bil husna, shine maganin sharrin mai sharrin da kake ganin sa. Wa zaka wancan kuma da aka fara ambata na nesa kenan, da waqud da'imin sharri mahjubi, shine abinda zai warkar da kai daga cutar mai cutarwa wanda yake a koye, shine shedanin aljani kenan. Allah Ubangiji ya tsare mu. Wannan waka an bincika gurgurdan bincike ba a san waka waye ba. Tayi waka shi kanshi malamin ne wallahu ta'ala a'lam. Za mu saurara anan sai Allah ya kai mu darasi na gaba a mako mai zuwa insha Allah. Subhanaka Allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.